sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Lahashin mun tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 23 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
To ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce lamarin da ya faru kan daya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin da Rasha ta tura ciki har da manyan jami'anta. An gurfanar da wasu fitattun ƴan gwagwarmayar kasar China guda biyu a gaban shari'a a yau Juma'a, jiya Juma'a a Guangzhou, yayin da magoya baya da masu fafutuka suka soki hukumomin kasar da gabatar da abin kunya. Shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana cewa zai duba yiwuwar kai ziyara a kasar Korea ta Kudu a wani bangare na kokarin samar da zaman lafiya da tsaro a zirin Korea.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa shugabannin juyin mulkin jamhuriyar Niger sun koka kan matakin hana Niger din magana a taron Majalisar Dinkin Duniya na New York.
Antonio Guterres ya ce na'am da takardar jerin sunayen wakilan Niger a wannan taro, amma kuma ya karbi takardar da tsohon ministan harkokin waje Yasuna Sa'udu ya gabatar.
Haka kuma za a ji cewa headquarter rundunar tsaron Najeriya ta fito ta bayyana wasu nasarori ta ce ta samu, sai dai wasu masu bibiyar lamarin tsaro na ganin
nan ba a yi wata ɗaya ba sai da aka halbo jirgin sama na jami'an tsaro, sai da ainihin aka yi majami'an tsaro raga kuma aka kashe su.
Haka kuma za a cewa hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin Najeriya ta aika da masu aikin sa kai su 16 zuwa ƙasar Liberia. Sai kuma shirin a dawo lafiya na baya koma kiri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan latariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na sir na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin da Rasha ta tura ciki har da manyan jami'anta. Komandoji uku na rundunar mayakan sama ta 247 da suka rike mukamin a jere ko dai sun yi murabus ko kuma an kashe su. Da farko an kashe kanar Konstantin Zivensky, komandan wata runduna a kusan farkon mamayar Rasha, sa'annan kanar Vasily Popov kuma da alama an kashe shi a bangaren Orekhiv da ke fama da rikici a farkon wannan watan a cewar rahoton. Halin da ake ciki kuma akwai yiwuwar kanar Petro Popov ya yi murabus daga mukamin sa na shugabancin rundunar a cikin watan Agusta, inji rahoton, bayan nuna rashin amincewa da gazawar da sojoji suka yi wajen kwato garowakin jami'an Rasha da aka kashe. Ukraine ta dauki alhakin kai harin makami mai linzami a jiya Juma'a kan sharkwatar rundunar sojin ruwan Rasha da ke Crimea, lamarin da ya yi mummunar illa ga Moscow yayin da take fama da jerin hare-hare a tashar jiragen ruwa mai matukar muhimmanci a ƴan watannin nan. An gurfanar da wasu fitattun ƴan gwagwarmayar kasar China guda biyu a gaban shari'a a jiya Juma'a a Guangzhou a wani zaman kotu na sirri, yayin da magoya baya da masu fafutuka suka soki hukumomin kasar ta China da gabatar da abin kunya tare da yin kira da a sake su cikin gaggawa. Ƴan sandan China sun kama ɗan jarida mai zaman kansa Huang Xianqing, wanda ya yi fice bayan ya ba da labarin fafutukar Me Too ta kasar da mai fafutukar kare haƙƙin ma'aikata Huang Jianding a watan Satumban shekara ta 2021 a Guangzhou. An tuhume su ne da laifin tunzura fafutukar kifar da gwamnati bayan wata ɗaya. Huang da Wang sun shafe shekaru biyu suna tsare ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba, kuma magoya bayan su sun fahimci rana da wurin da za a yi shari'ar tasu ne a cikin wannan makon. A cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar 17 ga watan Satumba, kungiyar magoya bayan su ta zargi hukumomi da kirkirar tuhume-tuhume kan Wang da kan Huang da Yang da kuma jinkirta shari'ar su da gangan. Manazarta sun ce lamarin ya bayyana ƙiyayyar da Beijing ke nunawa ga tarukan jama'a da masu fafutuka ke shiryawa da kuma ƙudurin su na daƙile dukkan nau'i na fafutuka. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi ƙasa a arewacin Carolina da sanyin safiyar yau Asabar tare da yin kiyasin iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda, a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. har yanzu dai ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin North Carolina kuma an ba da sakonnin gargadi kan guguwa a wasu sassan jihar koda yake tsarin guguwar na iya kawo iska mai lahani a wasu sassan gabashin North Carolina da kudu maso gabashin Virginia inji masu hasashen yanayi haka kuma an ba da gargadin guguwa mai zafi a yankunan North Carolina da Delaware gwamnonin North Carolina da Virginia da Maryland sun ayyana dokar ta baci a yayin da ake sa ran zuwan guguwar ta Ophelia
To nan ba da jama'a Bartara zai kama da karshen labaran duniyar. Kafin nan hukumomin jamhuriyar Niger sun bayyana bacin ransu game da abin da suka kira shi shigin sakataren majalisar ɗinkin duniya a harkokin cikin gidan kasar bayan da aka hana tawagan ministocin harkokin wajen gwamnatin mulkin sojan da halarta taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 dake gudana yanzu haka a birnin New York. Sai dai wani kakakin sakataren ya musanta wannan zargi. Wakilin murya Amurka a Yemen Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani
avec la complicité de la France et de deux chefs d'état francophones de la CEDEAO
kakakin majalisar CNSP colonel major Amadou Abdourahmane a sanarwar da ya gabatar a daren jiya juma'a a tashar talabijin mallakar gwamnati ya ce daga mun bakin Faransa da wasu shugabannin kasashe renon Faransa mambobin CEDEAO sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kaucewa ka'idar aikin sa ya kasance shingen da ya hanawa nishar halartar taron majalisar karo na 78 ya kuma yi fatali da dokokin majalisar ɗinkin duniya musamman ka'idodin aikin jakadan musamman a majalisar ɗinkin duniya da ka'idar da ta shata tsarin gudanar da taron majalisar Antonio Guterres ya ƙi na amda takardar jerin sunayen wakilan Niger a wannan taro amma kuma ya karbi takardar da tsohon ministan harkokin waje Hassan Saudu ya gabatar akan buƙatar korar jakadan Niger a majalisar ɗinkin duniya.
La République du Niger refuse et dénonce avec force.
Sanarwar ta kara da cewa jamhuriyar Niger ta yi watsi da wannan katsalandan da Guterres ke yi wa harkokin cikin gidanta. Ita kuwa Faransa ta Macron na son amfani da wannan hanyar ne don zubar da darajar gwamnatin Niger a kokarin mayar da ita saniyar ware. Sabili kenan ta nuna adawa da shirin baiwa wakilan Niger magana a sauran majalisar a cewar sanarwar ta CNSP.
En ce qui concerne la France de Macron, elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger.
To sai dai rahotanni sun bayyana cewa kakakin sakataren na majalisar ɗinkin duniya Stephane Dujarric ya musanta wannan zargi. Yana mai cewa a duk lokacin da aka samu wasiƙu da ke cin karo da juna game da buƙatar halartar taron majalisar, sakataren ta kan damƙa abin a hannun kwamitin da ke da alhakin tantance halacci. Ba sakataren ke da maganar ƙarshe ba idan irin haka ta taso. Mafari kenan kwamitin mai kunshe da mambobin da suka fito daga kasashe tara suka yanke shawarar hana Niger magana a zaman na bana a cewar wasu majiyoyin diplomasiya. A watan Maris din da ya gabata ne gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum ta nada Bakari Saidu Sangare a matsayin wakilin Niger a majalisar ɗinkin duniya. To amma bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli, gwamnatin mulkin soja ta bashi mukamin ministan harkokin wajen kasar a wani lokacin da ministan hanbarariyar gwamnati Hassan Saudu ke zagaye a ƙetare. Mafari kenan tawagogin biyu suka yi kicikus a taron majalisar ɗinkin duniya na birnin New York. Wannan kace nace na tsakanin majalisar ɗinkin duniya da hukumomin mulkin soja Niger na wakana a wani lokacin da anan cikin gida aka fitar da takardar sammacin wasu gwamnatin mukarraban hanbarariyar gwamnati ciki har da Prime Minister Ahmadu Muhammadu da ministocin sa wanda aka umarci jami'an tsaron jandarma da ma ƴan sandan ƙasa da ƙasa na Interpol su tarke su. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma wannan shirin na zamu kune daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana cewa zai yi la'akari sosai da yiwuwar kai ziyara a kasar Korea ta Kudu a wani bangare na kokarin samar da zaman lafiya da tsaro a zirin Korea kamar yadda kamfanin dillancin labaran Yonhap ya ruwaito. Banda wannan ma gidan talabijin na kasar China na CCTV ya bayyana cewa shi ya shaidawa Prime Minister kasar Korea ta Kudu Han Duk-soo a yau Asabar cewa kasar ta China na son yin kokari wajen inganta dangantakar abokantaka bisa manyan tsare-tsare a tsakanin kasashen biyu. Shi wanda bai ziyarci Korea ta Kudu ba tun shekara ta 2014 ya tattauna da Han a birnin Hangzhou dake gabashin kasar China kafin bude gasar wasannin Asiya yau Asabar. An yi alƙawarin yin haɗin gwiwar ne gabanin tattaunawar da aka shirya a birnin Seoul a ranar 26 ga watan Satumba da zai kunshi manyan jami'ai daga kasashen China da Japan da kuma Korea ta Kudu da nufin share fagen taron koli na farko tsakanin kasashen uku cikin shekara hudu. A ƙarshe jiya Juma'a tsohon jami'in hukumar tsaron Amurka ta FBI Charles McGonigal ya amsa laifin karbar kuɗi dala 225,000 daga Amurka ɗan ƙasar Albania Angron Nezias. Tsohon jami'in da ke asiri na Albania wanda McGonigal ya yarda da cewa yana taimaka masa wajen kulla alaka a Albania don taimakawa wajen shimfiɗa hanyoyin kasuwanci a ƙasar nan gaba. A cewar takardun kotu, Nezaj ya zama mai kwarmoto a kan binciken da hukumar FBI ke yi kan abokan hulɗar McGonigal a Albania. A birnin Washington, McGonigal ya fuskanci tuhume-tuhume tara da ake zargin sa da laifin ƙin bayar da rahoton biyan kuɗaɗe, alaƙa da jami'an ƙasashen waje da kuma balagurin tafiya zuwa Turai da ya yi da tsohon jami'in leƙen asirin Albania a cikin shekarun 2017 da 2018.
Gwamnatin labarin sanyin da ke na karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi bayanin irin dimbin nasarori da ta ce ta samu a daidai lokacin da 'yan bindiga suka yi awon gabar ɗaliban jami'ar tarayya da ke Gusau. Daga Abuja ga wakilin Hassan Maina kaina da wannan rahoton.
Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, a wata sanarwa da ya sanya wa hannu, ya yi nuni da cewar dakalinsu na nan na ci gaba da fitattakar ta'addan Boko Haram da ISWAP a arewa maso gabashin Najeriya, 'yan bindiga da ɓarayin shanu a shiyar arewa maso yammacin ƙasar da masu satar mutane a tsakiyar Najeriya, 'yan awalin kudu maso gabashin Najeriya da fandararren yankin Niger Delta. General Buba ya bayyana yadda dakarun Najeriya suka hallaka da dama daga cikin 'yan bindiga da jidai 'yan ta'adda da kuma kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na ƙasar, baya ga kwato tarin makamai, bindigogi da albarusai daga hannun 'yan ta'addan. To sai dai kuma, yayin da sojojin ke zayyano irin waɗannan ɗimbin nasarori da suke cewa sun cimma, sai ga bullar rahoton 'yan bindigar sun sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau, al'amarin da ya ji hankalin kusan dukkanin rukunin al'umma. Sheikh Dr. Tukur Sani Jangebe, wani babban malamin addinin Musulunci ne.
Jami'ar gwamnatin tarayya da ke nan garin Gusau, masu garkuwa da mutane sun zo sun ɗauki ɗalibai, sun tafi da su. Haka wani akwai tashin hankali. Yau duk wanda haddaki ya tana hannun ƙato ba bibala, ba Allah, ba manzon Allah da ba ni. Haka da baka da kwanciyar hankali. Sannan wato yaran da yan mu tafi su. Haka za mu zama. Inna lillahi.
Mai bibiyar al'amuran tsaro Basharu Altine Guyawa Isa na tambaye shi ko ta wace fuska yake kallon irin nasarar da miyakan ke cewa suna samu.
Babu shakka wasu nasarori da suka wallafa cikin wannan bayani nasarori ne waɗanda aka samu, amma sai mu tsaya mu duba dukkan waɗannan faɗace-faɗace da ake yi da 'yan bindiga. Shin akwai wani kasurgumin 'yan bindiga wanda yau aka ce an ba da kuɗi domin a kawo gawa ta wanda yau an kawaye gari? Babu shi. Tun daga arewa maso gabacin Najeriya har arewa maso yammacin Najeriya nan ba a yi wata ɗaya ba sai da aka halbo jirgin sama na jami'an tsaro, sai da ainihin aka yi ma jami'an tsaro raga kuma aka kashe su. To kaga idan ana samun nasara ga irin wannan hada da aka yi da irin waɗannan mutane, to ai kaga ana huskanta kuma cikas ɗaya waje, kuma cikas ɗin da sai an tashi tsaye kafin a magance shi. Yanzu haka garin Giyawa 'yan bindiga suna can sun kashe mutane kuma sun ɗauki wasu suna garkuwa da su.
To amma duk da haka sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da tabbatar da tsaro da kuma kare Najeriya. Komodo Mohammed Ahmed Wabi shine mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya.
Kaman yadda muka saba, ana ta dakile da murkushe 'yan ta'adda. Kodayaushe alfahirinmu shi ne mu ba da tsaro a ƙasarmu Najeriya, kuma akwai tsirarrun mutane da suke son su hana zaman lafiya, su firgitar da al'umma, su tsoratar da al'umma, har ma su dinga kashe-kashe. To wannan abu ne alwashi da muka ɗauka a kanmu. Dole ne za mu tsaya, mu tsaya da mutuncin ƙasarmu Najeriya.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina, hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya DTAC ta aika da masu aikin sa kai su 16 zuwa ƙasar Liberia a yankin Afirka ta Yamma, kamar yadda ƙasar Liberia ta nema. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton, da wakilin Madina Dauda ta haɗu mana.
Hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin tarayya ta ce kasar Liberia ce ta nemi a aika mata da kwararru a fannin ilimi, kimiyya da fasaha da kuma bangaren kiwon lafiya. Inji daraktan hukumar Yusuf Buba Yakubu a lokacin da ya gana da muryar Amurka jim kadan bayan tantance mutane 16 waɗanda ake sa ran za su wuce kasar Liberia wannan makon mai kamawa.
Muna tallafa wa kasashen Afrika da kasashen Caribbean da kuma Pacific da kwararru wanda Allah ya albarkace mu da shi domin su tallafa musu a wasu wurare wanda suke bukata, kaman misali a ce likitoci da nurses da alkalai da kuma professors na bangorori daban-daban na kwarewa a harkokin karantarwa a nasu makarantu da sauransu. Kuma kaman yanzu ma yawanci suna bukata kwararru ta hanyoyin fasaha da wasu aikin hannu namu na gargajiya domin a koya musu don suna sha'awanta.
To me yasa ya zama na cewa mu a Najeriya ne ke biyan waɗanda muke kaiwa waɗannan kasashen? Me yasa su ba sa ɗaukan nauyin su da wurin zama da albashi da komai?
A to ai abinda mu ne muke so mu tallafa musu. Ai abinda ake cewa Big Brother Africa ke.
Daya cikin waɗanda suka kasance cikin wannan ayari da za su tafi Liberia, Popola Israel ya bayyana farin cikinsa na zama daya cikin waɗanda aka zaɓa.
And it means it means a lot to me because I'm very very happy to be one of the volunteers. Many people are now shy, they don't have the opportunity.
Popola ya ce na ji daɗi ƙwarai da gaske da na zama daya cikin waɗanda suka yi sa'ar zuwa ƙasar Liberia. Na san akwai wasu mutane da dama da suka so a zaɓe su amma ba su samu ba. Na godewa Allah kuma ina kyakkyawar fatan zan jajirce wajen aikin koyarwa da zan yi a ƙasar ta Liberia. Amma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan Ambassador Suleiman Dahiru ya ce an dade ana bada wannan agaji daga Najeriya zuwa wasu ƙasashe, amma yana mai bada shawarar a sake duba tsarin ganin cewa Najeriya tana cikin mawuyacin hali a yanzu.
Kin yi maganar mutanen da aka tura zuwa Liberia? Ba Liberia ba kasashe da yawa ne ake turawa, ba na ma cikin Afirka ba, har waje da Afirka. To da yanzu muka shiga wannan hali na talauci, ba zan ce a daidan wannan abun ba, amma a rage yawan mutanen da za a tura kasashen waje. Tunda Najeriya ne take ɗawainiyar biyan su komi da komi nasu, abinda ni zan faɗa kenan, a rage yawan mutanen tunda yanzu muna cikin wani hali da ba daɗi. Bai kamata a ce mutanen da ake turawa zuwa ƙasashe da dama a ci gaba da yin haka ba tunda babu kuɗi.
Shekaru 36 kenan da Najeriya take aikawa da kwararru a fannoni daban-daban, kama daga ilimi, harkokin kiwon lafiya da fasaha zuwa ƙasashe da dama domin ƙarfafa danƙon zumunci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu haka anan Washington DC a gwamnati na cewa ƙarfe 11:18 na safe. Yanzu kuma sai shirin mana gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da bayani ne akan muhimmancin horo da hukumar kula da horo da masu shanin sufuri a Najeriya ke baiwa direbobi da ma waɗanda ba su tuki, da kuma irin haɗin gwiwa da hukumar ke yi da hukumar Road Safety wurin ba da certificate domin tabbatar da direba ya gugu. Ga dai ci gaban hirar.
Su Road Safety ɗin idan muka baka, idan muka yi enrolling ɗinka, muka saka a cikin dalibai, to za mu ga yaman rasafti mun sa wani sabon dalibinmu yana shirye-shirye zai yana son certificate kaza. To sai ce to shikenan, suna nan sun san ka'idan kwanakin da ya kamata yayi.
Wato dalibin naku ya zama ma'aikacin ita hukuma?
A'a, ba ya zama ma'aikata, ya zama dai yana da register a cikin su.
Na'am.
Tunda su mu za mu bada horo rasulci za su bada certificate wani certificate din kenan
ina gane
to idan za su baka certificate din to sun san cewa idan mun enroll ɗinka muka saka ka a cikin ɗaliban mu wanda zaka nemi certificate na driver license akwai ka'idojin da zaka yi kana ta koyo kamar da na ga maka zaka yi aji zaka zo kai simulator zaka zo ka fara practical ba kamata kawai da yau maka register gobe mu ce resources ba ta
sauke
ba akwai matsala sai ka kai matsayin da sanan zamu ce musu eh wannan ya yayi sannan ku bashi certificate sai su bashi certificate su ce mushi yazo su bashi driver license din
dukkan a Najeriya da sauran kasashen Afirka ana samun wani irin abu mutane idan suna da kudayen abu za su iya zaga kila ba da yawun ku ba kun taba samun rahoto wanda kila yaje buga takardar ku dan ya samu dama kila ko ta fitawa ko ta samun tuki a wani company kila daga baya aka zo aka magana kuka ce wannan ba dalilin bane misali
kiya dai ba for now dai ba mu samu ba tunda kamar ma receipt ne za su ba da certificate ai ba ma wai za mu je mu kai musu ba ta internet mu zamu communicating da su zamu ga ya musu gashi kaza so saboda haka ba mu fara samu ba wannan yanzu sai wanda suke fita kasan waje gaskiya in ma da su ba mu sani ba amma dai mu yanzu dai ba mu da record din cewa akwai wanda ya je kasan waje ya amfani takardar mu bi cikin kaida ba to kaji abin da
cikin abubuwan da kace kuna mai da hankali na tuki bayan wannan mun mai da hankali sosai akan hanyoyi wanda kila su ne suka fi zama ruwan dare kuna horo akan jirgin sama da jirgin ruwa me kuke mai da hankali akan wannan tunda su ma duk abubuwa ne da ana iya haddura ko dake ba a cika jin hadarin jirgin sama ko hadarin jirgin ruwa ba ila saboda ko takantsan din da ake wajen horon ne ko saboda can babu cunkoso na ababawa kamar kasa me kuke mai da hankali a sauran
saman shi harkan jirgin sama training din shi yana da wani kaidoji to ba kowanne train din shi muke bayarwa ba saboda kaga akwai makauciyan mu nan to su ma suna ba kowanne train din suke bayarwa ba saboda su yana da dokoki na international to kafin a baka izini na kasa da kasa kafin ka cika wannan kaidojin ai sai kafin ka bada wannan horo akan shi sai ka cika wannan kaida to idan bamu da shi so shi yasa bamu cika matsa mu kanmu sai mun yi wannan saboda bamu son mu zama muna gasa da wancan abinda ba su yi mu kan dani so kuma waɗansu abubuwan da suke da kaidoji da bamu cika sa kanmu a cike ba amma muna bada kaman wani man akan management issues da waɗansu abubuwa haka na operation duk muna bayarwa amma irin safety to safety da abin nan shi tana buƙatan kaidoji masu tsauri saboda hadarin shi ba kyau yawanci ma sai ga wani abun ma sai a ce sai ka je kasan waje to in kana son ka yi shi anan to abubuwan da yake buƙata yana da yawa kila gwamnati ba mu kayayyaki ba ko mu ba mu da training akan shi ba in baka da training akan abu ba za ka isa ka bada wani akan ba to kaji
to kamar na jirgin ruwa fa
jirgin ruwa shi ko muna mu ma akwai abin da muke akwai abin da ba mu yi akwai sister organization da muna kiranta yar uwan mu da yake Oron to su suna bada license ne ka fara ka zama tukin ka fara tukin jirgin ruwa to mu kuma yanda zaka operation din shi da management din shi to duk muna bada horo akan shi so amma ba nasu daban namu daban to yawanci idan suka yi nasu sukan zo wajen namu su kara
bayan an gama koyo na can kuma akwai bukata a donon ku nuna yadda ake
wannan option ne ba dole bane
dan dai kara samun
kwarewa
akwai wani abu da kai magana dazu kafin mu fara wannan tirar da ya ja hankali na ana magana sufuri sai na ji ku a wannan hukuma ta kula da sufuri a wannan gari na Zaria dake jihar Kaduna har tana kula da abin da ya shafi bututu da ake tura me ya hada kudo kuna magana sufuri me kai ku cikin bututu kuma
ai shi ma bututu din tafiyar da abubuwa bututu shi ma sufuri
madalla anan ne zamu dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah kai mu cigaba da ita yanzu a madadin Dr. Danjuma Adamu Ismail da wakilin mu Isa Lawale Ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Lazarus Grisham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku make ne nake sallama da ku daga nan Washington a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To madalla a gaida baba ya kuma kiri yanzu kuma ga kadan da cikin ra'ayin da kuma su ruki ai kuma na ta email To madalla sakon mu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace game da hukuncin da court ta yanke akan zaben gwamnatin jihar Kano ina taya gawuna murna shi kuma Abba Kabir Yusuf ina taya shi daji to amma fa har yanzu da sauran tafiya tunda dai kotu na biyu na nan gaba sai sakon mu na gaba da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga garkon kungiyar muryar talaka yace gano wurin hada bindiga a yankin kudancin Kaduna da sojojin Najeriya suka yi hakan babban nasara ce ga makomar tsaron kasa da al'ummata sai kuma sakon mu na gaba da ya fito daga Sani mai lange-lange ya waya wuri yace kiran da wasu kungiyoyin fulani makiyaya karkashin Dr. Muhammad Bello Kalli suka yi na gwamnatin tarayya a Najeriya da ta yi maza ta kafa musu ma'aikatar makiyaya yayi daidai da fatan Allah ya sa a cimma nasara sai kuma sakon mu da ya fito daga Yusuf Meleda Gwallo jihar Bauchi ya fara da sallama yace sace daliban jami'ar tarayya dake Gusau a jihar Zamfara da ɗan bindiga suka yi hakan abin tur da Allah wadai ne kuma akwai sakaci a gun jami'an tsaro na jihar da fatan za a dauki matakin kubuto da su nan ba da dadewa ba daga nan sai sako da ya fito daga Salihu Isa fa na karamar hukumar Dandikamba jihar Kebbin Najeriya ya fara da sallama yace biyo ya Hausa dan Allah muna kira ga chairman party na APC na garin Fana ward da ji tsoron Allah ya daina cin amanar talakawan Fana domin idan aka samu wani tallafi da gwamnati ko wasu yan siyasa muna bangaranci yana ana nuna mana bangaranci da kuma kabilanci sai wanda yake ra'ayi to da fatan sako ya je inda ya kamata to da haka muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takeici
a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa yau a sabara cikin bayanan sirrin tsaronta ne yau da kullun game da mamayar Rasha kan yunkurin cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da kuma baya a cikin sojojin Rasha cikin har da manyan jami'anta komandoji uku na rundunar mayakan sama ta 247 da suka rike mukamin a jere sun yi murabus ko kuma an kashe wasu sun an gurfanar da wasu fitattun 'yan gwagwarmayar kasar China guda biyu a gaban shari'a a jiya Juma'a a Guangzhou a wani zaman kotu na sirri yayin da magoya baya da masu fafutuka suka soki hukumomin kasar ta China da gabatar da abin kunya tare da yin kira da a gaggauta sakin su. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi kasa a arewacin Carolina da sanyin safiyar yau a sabar da kiyasin iska mai karfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. Har yanzu ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin North Carolina kuma an ba da sakonnin gargadi kan guguwa a wasu sassan jihar. Shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana cewa zai yi la'akari sosai da yiwuwar kai ziyara a kasar Koriya ta Kudu a wani bangare na kokarin samar da zaman lafiya da tsaro a zirin Koriya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya ruwaito. Banda wannan ma gidan talabijin na kasar China na CCTV ya bayyana cewa Xi ya shintida wato ya shaida wa Prime Minister Koriya ta Kudu a yau asabar cewa kasar ta China na sanyin kokari wajen inganta dangantakar abokantaka bisa manyan tsare-tsare a tsakanin kasashen biyu. A jiya Juma'a tsohon jami'in hukumar tsaron Amurka ta FBI Charles McGonigal ya amsa laifin karbar kuɗi $225,000 daga Amurka dan kasar Albania Agron Nezaj tsohon jami'in leken asiri na Albania wanda McGonigal ya yarda cewa ya taimaka masa wajen kulla alaka da Albania don taimakawa wajen shimfiɗa hanyoyin kasuwanci a kasar nan gaba.
To madalla masu sauraro da hakan muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya Nijar kamar Chadi za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyi da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri har ma da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada tare da bada umarni sai injiniyan mu na yau Mr. David daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa sai mun sake da shirin mu na dare. Assalamu alaikum.